الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu domin ci gaba da karatun mu na fiqihu a cikin mazhabar al-Imam Malik Imam Darul Hijra Hujjatul Umma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafin mu mai albarka littafin Irshadus Salik na Sheikh al-Imam Abdurrahman al-Maliki al-Baghdadi Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani kan abin da ya shafi arkanus salati rukunne na sallah triyan tun daga na daya har ya zuwa na 12 wanda malam ya zano su a cikin littafin a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan dangin abubuwan da aka sunnanta aikata su a cikin sallah da kuma wajen sallah na'am
fasulun wasu nanuha qira'atu ma tayassara ba'da al-fatihati illa fi akhiratay ruba'iyyati wa thalithati al-maghribi wa thalithati al-maghribi wal jahru fi subhi wal jumu'ati wa ulatay al-maghribi wal isha'i
to shikenan faslun rabewa baina ma madha wa ma yati insha Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan fasali zai mana bayani dangane da sunnoni na sallah abubuwan da aikata su a cikin sallah sunna ne ma'ana yustahabbu lil musalli an yati biha amma adamu al itiyani biha la yubdilu salatahu wato ana so ga mai sallah yazo da waɗannan sunnonin rashin zawwa da su ba zai bata mai sallar shi ba wannan shine abin da ake cewa sunna ana so mai sallah yazo da waɗannan abubuwa amma idan bai zo da su ba zai iya yiwa ya yi sujada kabli sallar shi ta zauna kam an gane ku to malai yace wa sunanuha qira'atu ma tayassara ba'da al-fatiha wato sunnoni na sallah waɗansu daga cikin malaman malikiya sun lissafa su guda 12 waɗansu kai su 14 waɗansu kai su har guda 18 kamar yadda mai iziya ya tattauna akai to sunnoni na sallah malam ya fara zani yace qira'atu ma tayassara shine karanta abin da ya sawwaka ba'da al-fatihati bayan ka karanta fatiha to sunna ne ka dan yafa mata wani abu ka dan dora wani abu akai amma ba a cikin kowace raka'a ba zai maka bayani akan raka'o'in da ba a karanta fatiha ba a karanta sura ba a karanta ma tayassara bayan ka karanta fatiha a cikin su shine yace illa fi akhiratay ruba'iyya face dai a cikin raka'o'i guda 2 na karshe na sallah wanda take mai raka'a 4 ita wannan ba a sunnanta maka ba ka yahwa mata wani abu bayan ka gama fatiha abin da yake sunna shine ka tafi kai ruku'u duk sallah wanda take mai raka'a 4 sallal az-zuhur da al-asr da isha'i to waɗannan raka'o'i guda 2 na farkon su sune aka sunnanta ka dora musu wani abu bayan ka gama fatiha amma raka'o'i guda 2 na karshe ba a sunnanta maka ba ka dora musu wani abu bayan ka gama fatiha shikenan sai ka tafi kai ruku'u to wannan shine ra'ayi na jumhur daga cikin malamai saboda hadisai waɗanda suka tabbata akan wannan din mas'ala din irin su hadisin Abu Qatada Al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari irin hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abu Qatada yana cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Sahih Muslim hadisin Abu Ma'mar yana cikin Sahih al-Bukhari da sauran waɗansu daga cikin hadisai waɗanda suke goyen bayan wato wannan ra'ayi din amma akwai malaman da suke ganin cewa sallar az-zuhur babu laifi a raka'a ta biyu, a raka'a ta uku da ta hudu ka dan yawa musu waɗansu abubuwa na karatun alkur'ani bayan ka karanta Fatiha. To amma dai wannan shi ma ra'ayi ne na waɗansu daga cikin malamai. Wa thalithatil maghrib, sannan kuma face dai wato raka'a uku ta ƙarshe kenan, raka'a ta ƙarshe ta sallar magriba ta ma wannan ba a sunnanta maka ba ka yawa mata wani abu. Bayan Fatiha kawai shikenan zaka tafi kai ruku'u ne, yanda muke yi a nan kenan. A sallar az-zuhur da al-asr a raka'o'i guda biyu na farko za mu karanta Fatiha, sai mu karanta ma tayassara min al-Qur'an. Da Allah ta'ala ya ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, ku karanta abin da ya sawwaka na al-Qur'an. To wannan an bar abin kafa a bude, zaka iya karanta ma tayassara shine sura guda, zaka iya daukan kul huwallahu ka karanta ta, wannan ma tayassara ne. Zaka iya karanta laqad jaa kum ayoyin nan guda biyu, shi ma ma tayassara ne. Zaka iya karanta alam nashrah, ita ma tayassara ce. To sai dai a can gaba wajen fadail dai tattauna maka akan guraren da ya kamata a ce kai karatu mai tsawo, da kuma guraren da ya kamata a ce kai karatu tsaka-tsakiya, da kuma guraren da ya kamata a ce kai karatu gajere, saboda ya zamanto kana da kai basira da ganewa wajen abin da ya shafi sallolin da ake tsawaita karatunsu da kuma wanda ba tsawaita karatunsu. Na'am. Wal jahru fi subhi wal jumu'ati, sannan kuma yana daga cikin sunnoni abubuwan da aka sunnanta aikata su a cikin sallah bayyana karatu a cikin raka'o'i guda biyu na sallar as-subahi. A sallar as-subahi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana bayyana karatu a cikin raka'o'in nan guda biyu. Sannan kuma kamar yadda Amr ibn Maimun Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, ɗaya daga cikin tabi'ai Amr ibn Maimun al-Audi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace lokacin da Mu'adh ibn Jabal ya iso birnin Yaman ya mana limanci a sallar as-subahi, a ɗaya daga cikin raka'o'in sallar as-subahin ya karanta cikin suratul nisa'i, ya zo fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riki annabi Ibrahim a matsayin badadinsa. Ɗaya daga cikin mamu bayan an ƙare sallar asuba ya ce lalle mahaifiyar annabi Ibrahim ta caɓa, ɗanta Khalil ne na Ubangiji, to ita kuma lalle abin da za ta samu sai ya fi haka nan. Gaya mana aka ce ɗanki shi ne na kusa da fada, ai dole ya zamanto kina ɗaya daga cikin wanda za a dinga alfahari da su. Laqad qarrata aynu ummi Ibrahim, hadith yana cikin Sahihul Bukhari. Wal jumu'ati, haka nan kuma yana daga cikin sunnoni abubuwan da aka sunnanta aikata su a cikin sallah bayyana karatu a cikin sallar jumu'a. Idan za a yi jumu'a, to abin da ya kamata shine limami ya bayyana karatu a ciki, amma idan ya zo ya muku fuska ya maida ta irin az-zuhur, to bayan an gama kafin ya sallame sai ya sujada qabli, saboda ya bar sunna anan. Sunna shine ya bayyana karatu, to tunda yayi ragi ya bayyana karatu ya asirce karatu, to sai ya sujada qabli dan ta jara mai sallar. Amma idan da gangam ne ho ya bar ta fa ya ki yin karatun a bayyana da gangam, ya san da hukuncin cewa ga yanda ake, to waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa sallar shi ta ɓaci, saboda idan ya zamanto mutum yana da kwaiwargi da addini, to hukunci yana hawa kan shi gwalgwadon yanda ya wargi da addini. Idan mutum ya ɗauki addini ya mai ɗaukan sakainar kashi, to shi kenan shi ma addini sai ya sake ta mai da wannan ɗaukan da ya mishi. Aljaza'u min jinsil amal. Amma in ya zamanto mutum ba da gangan bane ya bar bayyana karatu a cikin sallar jumu'a, ko kuma a'a shi bai ma san hukuncin ba, shi tunanin shi dake jumu'a kambacin az-zuhur ce az-zuhur, kuma asircewa karatu ake a cikinta sai ya asirce, to wannan zai yi sujada qabli sai ta jara mai wannan lamarin nashi, sallar shi ta yi limami wanda bai san hukuncin sallar jumu'a ba kenan. Lalle ina ga sai dai kasashen da ba na musulmai ba, kuma sabbin shiga musulunci aka nada musu limami dan uwansu, ba irin wannan yanayi in aka samu wannan ba za a yi mamaki ba. Amma irin wannan gari namu ba limami ba, ko gama gari awam kenan, ko su sun san cewa jumu'a bayyana karatu ake a cikinta. Na'am. wa ulatayil maghribi wal isha'i, sannan kuma da raka'o'i guda biyu na farko na sallar magruba da isha'i, wannan su ma ana bayyana karatu a cikin su. Idan ya zama to mutum ya zo shi yayi muku sallar magruba a raka'a ta farko da ta biyu bai bayyana karatu ba, to ya bar sunna fa, ya bar sunna, ba za ku ce ba ya bar rukuni daga cikin rukunai na sallah, ya bar sunna daga cikin sunnoni na sallah. Na'am.
Wa sirru fi zuhuri wal asri wa thalithati al maghribi wa akhiratay al isha'i wal julus lit tashahhudi.
To shikenan. Wa sirru fi zuhuri wal asri wa thalithati al maghrib, da kuma asr cewa karatu sunna ne a asr ce karatu, fi zuhur a cikin sallar azhur, raka'o'in nan guda hudu dukkanin su a asr ce karatu a cikin su, wannan shine abin da sunna ta tabbatar. Abinda ma'aiki alaihi salatu wa salam ya yi ta yi a lokacin rayuwarsa, da kuma yanda ya dora sahabbai a kai, sahabbai suka dora ɗalibansu tabi'ai a kai, shi ne asir cewa karatu a cikin sallar azuhur gabaki ɗayanta, ba a bayyana karatu a ciki. Sai dai waɗansu lokuta babu laifi wata aya ɗaya ko aya biyu, babu laifi mutum ya bayyana, saboda ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wa salam, waɗansu lokutan yana irin wannan, saboda ya zamanto sunna mutum ya san inda manzon Allah ya karanta. Ka san surar da ma'aiki ya karanta wannan, dan kai ma ka yi koyi da shi. To wani lokacin yana bayyana aya ɗaya, dan a ji ayar inda ya karanta ta cikin sura kaza ce kenan, sura kaza manzon Allah yake karantawa a cikin sallar azhur. To wannan babu laifi mutum ya haka nan. Amma kar ya zamanto ya maida abun kullum, wannan ma'aiki baya yin wannan. Idan ka dauki abun kullum, to kai ma ka zo ka da wani abu sabo a cikin addini, wanda ba ka da magabaci a kai, ba ka da wanda ya maka tauki'i a kan ci gaba da wannan aiki din. An gane da kyau. Yawwara. Wal asri, da kuma bayyana karatu, da kuma asr cewa karatu a cikin raka'o'i guda hudu na sallar asr, shi ma abin da ake so shi ne za a yi karatu a asirce, ba a yin shi a bayyane. Wannan ita ce sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa thalithati al-maghribi wa akhiratay al-isha'i, da kuma asircewa karatu a cikin raka'a ta uku ta ƙarshe ta sallar maghriba, da kuma raka'o'i guda biyu na ƙarshe na sallar isha'i. To waɗannan dukkanin su guraren nan ana yin karatu ne a asirce, ba inda ake yi a bayyane. Idan za ka yi a bayyane, in mutum ya yi karatu a bayyane da gangam ya karanta sama da aya biyu ko aya uku, to ho ya sani cewa ho in ma sujada qabli ta kama shi ko sujada ba'di. Gurin da ake bayyanawa in ya asirce aya biyu ko aya uku, to zai iya janyo kan shi sujada qabli. Gurin da ake asircewa in ya bayyana aya biyu ko aya uku ko sama da haka nan, to sai ya zamanto sujada ba'di ta kama shi, kamar yanda muka yi bayani a baya kenan. Na'am. Wal julusu litashahhud. To wal julusu litashahhud, da kuma zaman tahiya, wannan shi ma sunna ne, yana daga cikin sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi kenan. Zaman tahiya shi ma sunna ne. Bayan mutum ya yi raka'a biyu a sallah, mai raka'a uku ko mai raka'a huɗu, ya zauna kafin ya miƙe raka'a ta uku, to ya zauna ya yi tahiya, wannan zama shi ma sunna ne. Na'am.
ولفظه التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم. Wa lafzuhu, wato lafazin yanda ake yin tahiya shine kamar yanda malam ya kawo shi anan. To tahiya ba kala ɗaya bace, ba kala biyu bace, ba kala uku bace, wanda ta tabbata ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wanda ta tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi ta, tahiya ta kai kusan kala biyar, wanda wata tana cikin Bukhari da Muslim, irin tahiyata Abdullahi dan Mas'ud, wanda wannan shine abinda jumhur na malamai suka tafi akai wajen yin tahiyya, kai amfani da lafazin da yake cikin tahiyata Abdullahi dan Mas'ud saboda fadla da take da kai akan sauran tahiyoyi. Sai kuma akwai tahiyata Abdullahi dan Abbas, wanda al-Imam Muslim ya kawo ta cikin littafinsa, da kuma tahiyata Abu Musa al-Ash'ari, wanda ita ma dai al-Imam Muslim ya kawo ta cikin littafin shi, da kuma tahiyata na Aisha radiyallahu anha, wanda al-Imam Malik ya kawo ta cikin Muwatta, da kuma tahiyata Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu, wanda ita ma al-Imam Malik ya kawo ta cikin Muwatta. To waɗannan tahiyoyi kowace daga cikin su ta zo ta da hanya wanda take kyakkyawa, wata cikin Bukhari da Muslim, wata cikin Muslim, wata cikin Muwatta ta al-Imam Malik, da kuma waɗansu daga cikin malamai irin ashabu sunan sun fitar da waɗansu daga cikin waɗannan tahiyoyin a cikin littattafansu. Don haka tahiyoyi ne waɗanda suke da kai tushe daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To lafazin yanda ake tahiya shine at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu as-salawatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan shine wato lafazin yanda ake yin tahiyya. To abinda wannan kalmomi suke kunshe da shi na ma'ana shine at-tahiyatu lillahi, wato daɗaɗan gaisuwoyi sun tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wato idan aka ce at-tahiyyat, wato su ne kalmomi wanda mutum zai yi amfani da su wajen gaishe da babba. Za ka ga cewa wajen abin da ya shafi yin amfani da kalmomi kowa akwai irin nasa usulubin, sannan kuma daga wani guri zuwa wani guri ya sha bambam yanda za ka yi usulubi. Wani za ka ga in ya zo zai gaishe da sarki zai ci ranka ya daɗe, wani ya zo ya ce Allah baka ware, wani ya zo ya ce kaza, wani ya zo ya ce kaza. To wannan ka kowace daga cikin ta gaisuwa ce. Sai aka ce at-tahiyatu lillahi, wato daɗaɗan gaisuwoyi waɗanda suke nuni lafuzza, waɗanda suke nuni akan mulki wanda yake madawwami da kuma cancantar yabo, duka sun tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Az-zakiyatu lillahi, sannan kuma wato kalmomi waɗanda suke masu daɗuwa, kalmomi waɗanda suke masu daɗuwa su ne kalmomi na addini na Musulunci. Mutum ya faɗi kalma wanda take kyakkyawa, wanda ya yi mai alkhairi, za ta janyo mai lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Irin ya ce subhanallahi wa bihamdihi, irin abin da ya shafi qira'atul qur'an, karatun alqur'ani, waɗannan dukkaninsu kalmomi ne waɗanda suke masu daɗuwa, ma'ana wanda ladansu yake ta haɓaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Idan bawa ya yi karatun alqur'ani kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbai, kamar yadda ya yi umarni, sannan kuma ya zamanto ya yi shi don neman lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba don wai saboda wata buƙatar shi bace ta sa ɗauki alƙur'ani yake karantawa, a ya yi shi ne litta'abbud. To wannan ladan da zai samu akan kowane harafi ɗaya zai samu lada goma. To kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da kwai fadala wanda wannan ladan goma zai iya haɓaka shi har ya koma lada sama da 700, kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadithin Abdullahi dan Abbas, wanda hadithi ne wanda yake wato kudusi, yana cikin Bukhari, yana cikin Muslim. To kaga waɗannan kalmomi ne waɗanda suke masu daɗuwa, wanda idan mutum ya faɗe su to za su janyo mai lada mai girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Irin abin da ya shafi al-kalimatu tayyiba, wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wato al-kalimatu tayyibatu sadaqa, kalma wanda take daddada ga bawan Allah zai faɗe ta ga ɗan uwan shi musulmi, wannan ita ma kanta za a rubuta mai ladan sadaqa, saboda al-qaulul ma'ruf, wato tana da kwai muhimmanci sosai. To shine ana yace az-zakiyatu lillahi, wato kalmomi waɗanda suke masu haɓaka, masu daɗuwa, sun tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saboda duk wani aiki na alkhairi idan bawa yayi, in dai dan Allah yayi shi kuma yayi shi akan huskar da shari'a ta musulunci ta koyar da shi ba wai yayi bane yanda ya ga dama ba kirkira bane yayi sannan kuma ba gaba gadi bane ya aikata shi ya aikata yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da sahabbai yanda sahabbai suka rayu akai suka karantar da tabi'ai to wannan ibadar da za ta yi ta habaka hatta zaman to kwata muka cin dutsen Uhud haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fada cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim an gane at-tayyibatu lillahi wato sannan kuma dadadan ayyuka gabaki ɗayan su sun tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkan wata ibada ana yin ta ne ga Ubangiji saboda at-tayyib shine abu wanda yake nagari abu wanda yake tsaftacacce wanda ake yin shi dan Allah subhanahu wa ta'ala to ana yin shi ne dan Allah as-salawatu lillahi sannan kuma salloli waɗanda bayi suke aikatawa na lokuta guda biyar na farloli da kuma salloli na nafilfili wanda bayi suke aikatawa dukkaninsu suna yi ne lillahi dan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su lada ya sakaita musu akai kuma suna yi ne dan Allah shi kadai ba dan wani ba ba su hada bautar wani da Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka aminci ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girman daraja wa rahmatullahi da kuma rahama ta Ubangiji ta'ala wa barakatuhu da kuma alkhairai na Ubangiji sun tabbata a gare ka wato wannan shine a mahallu shahid ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar lokacin da Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi ce kafin wannan attahiyya ta zo ta a farkon musulunci idan muka zo muka gama sallah kafin mu sallame kawai sallamomi muke da Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima shikenan mu ce assalamu ala allahi qabla ibadihi assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala muhammad assalamu ala fulani assalamu ala fulani da Allah ya ce kai wannan abun yayi yawa ce idan kuka zauna ga addu'ar da za ku yi idan kuka yi wannan addu'ar duk wani bawan Allah na gari ya ta shafe shi ba wani daga cikin bayin Allah na gari wanda bai shiga cikin wannan addu'ar ba wato wanda shine utitu jawami al-kalim wato utitu a jawami al-kalim an bani kalmomi waɗanda suke masu kunshe da ma'ana mai yawa wanda idan kai amfani da lafazin da ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalam kai inda zaka zo da lafazin ka sai kai shekara kana tarawa amma ba zaka zo ba da lafazin da zai iya kunsar waɗansu kalmomi wanda ma'aiki ya amfani da su shi yasa ka zamanto muttabi yafi ka zamanto mubtadi a bangaren abin da ya shafi shari'a ta musulunci ka zamanto mai bi yafi ka zamanto mai kirkira ka zo da salo irin naka na karatu ka zo da salo irin naka na sallah ka zo da salo irin naka na azumi ka zo da salo irin naka na kaza a duk abin da yake ibada ne al-aslu fiha at-tawaqquf kamar yanda a karatun mu na jiya muka tattauna akai wanda kuma mun kwana ne akan wannan baitin ko yawa za mu tattauna ne akan shi abin da ya shafi ibada wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji asarifu al ibaha anna akan shi mu kwana ku to zamu tashi akan abin da ya shafi dukkan abin da ya shafi al'amurra na shari'a ta musulunci to ana tawakkufi ne akan su har sai ka samu lasisin aikata wannan abin a cikin addini na musulunci daga Allah ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zaka aikata amma idan baka samu balasisi daga Allah ko manzon shi to idan ka aikata za a watso maka da kayanka saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin na Aisha wanda yana cikin Bukhari yana cikin Muslim na'am an gane ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahama ta Ubangiji wa barakatuhu da kuma alkhairansa assalamu alaina wato amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina sannan kuma amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah waɗanda suke managarta to wannan assalamu alaina aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina alaina su suwa kenan gare mu mu musulmai idan aka ce mu musulmai wa ala ibadillahi salihin kuma bayin Allah na gari wanda kaga a ciki musulmai suna cikin bayin Allah na gari to ya za mu fassara alaina akan mu da kuma ala ibadillahi salihin dawwala na'am ashhadu an la ilaha illa Allah ina tabbatarwa babu wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba ya da abokin tarayya a sama ko a ƙasa mutum ko aljan ko mala'ika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina tabbatarwa haqiqa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu bawa ne na Allah yana ɗaya daga cikin bayi na Allah wa rasuluhu sannan kuma jakada ne na Allah waɗannan kalmomin guda biyu ma'aike alaihi salatu wassalamu ya fi kowa san a siffanta shi da su ka siffanta shi da cewa shi bawa ne na Allah saboda Allah ta'ala ya ambace shi da bawa a gurare a cikin alƙur'aninsa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina tabarakalladhi nazzala al furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira wa mimma zadani sharafan watihan wajidtu bi akhmusi adau thuriya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya an gane ku wato wajen abin da ya shafi kenan siffanta ma'aike alaihi salatu wassalamu da cewa shi bawa ne daga cikin bayi na Allah sannan kuma sifa ta biyu shine siffanta shi da cewa kuma shi jakada ne na Allah ba kaman sauran bayi bane ga magari a'a yana dauke da siffa ta manzo ne shi haka ma'aike alaihi salatu wassalamu ya faɗa la tudruni kama adratin nasara isa ibn maryam hadithin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin Sahih Bukhari Innama ana Abdullahi wa rasuluhu faqulu Abdullahi wa rasuluhu sannan kuma gashi nan hadithin Ubada ibn Samit wanda yana cikin Bukhari yana cikin Muslim wanda ya faɗa akan haka nan din sannan kuma ga hadithin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin Bukhari yana cikin Muslim ga hadithin Ubada yana cikin Sahih Muslim ga hadithin Uthman ibn Affan yana cikin Sahih Muslim da sauransu akwai hadisi da dama wanda suke bayani akan tabbatar da cewa ma'aike alaihi salatu wassalam bawa ne na Allah sannan kuma jakada ne na Allah ana abdullahi wa rasuluhu wannan a gurare da yawa ya faɗa haka irin ranar da aka yi yakin Hunain lokacin da jama'a suka tarwatse fanada ne da aini lam yakhlid bainahuma iltafata an yamini fa qala ya ma'ashar al-ansar qalu labbaik ya rasulullah abshir fa nahnu ma'ak thumma iltafata an yasari ila akhir ma dhakara fi al-hadith an gane da kyau to wadannan sune sufofi guda biyu wanda ma'aike alaihi salatu wassalam wato yake so a siffanta shi da su kenan na'am
wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama alladhi yusallimu minhu wat takbiru suwa takbirati li ihrami wa hal kullu takbiratin aw li jami'u awlani
to shikenan malam ya ci gaba da bayani akan abin da ya shafi as-sunan yace yana daga cikin sunna ta sallah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da lafazi na salatu ibrahimiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wato wannan tana daya daga cikin sigogi na salati na ibrahimiya amma akwai siya ga nashi wanda idan mutum ya koma cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ta'ala jikansa da rahama wato zai ga bayani mai kyau kan abin da ya shafi siyagus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran littattafai wanda malamai suka rubuta su a wannan bangaren irin littafin Ibn al-Qayyim Allah ta'ala jikansa da rahama da littafin da wani malami ne wanda kwanan nan shi ma da ya tattara siyar ga salati na ibrahimiya wanda idan ka koma can zaka ga sai ya gana shi wanda kuma kowace wata tana cikin Bukhari da Muslim, wata tana cikin Bukhari, wata tana cikin Muslim da sauransu, suna da yawa wanda idan kana karatun sunna zaka yi ta gani. To da yin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil ladhi yusallimu minhu, wato ma'ana fit tahiyya aw fit tashahhud alladhi yusallimu minhu, ma'ana ba'da at-tashahhud alladhi yusallimu minhu, kenan bayan tahiyyar da zai yi sallama, ma'ana a zaman tahiyya ta ƙarshe kenan. Wannan shine abin da malam ya tabbatar. To amma abin da ya dace shine ya zamanto a kowanne zama akwai salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam a zaman tahiyya guda biyu a kowace, kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha ta rawaito, da kuma yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi shine at-tashahhud al-awwal wa at-tashahhud al-akhir, tahiyya ta farko da ta ƙarshe a kowace ma'aiki alaihi salatu wassalam yana mata salati. To dan haka sai ya zamanto sunna ne yin hakan din. Amma wata ta'akkadu sunniyatuha fi at-tashahhud al-akhir, sunniyancin yin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana karfafa a cikin tahiyya ta ƙarshe, a zaman tahiyya na ƙarshe ya ta'akkadu sunniyatuhu fi at-tashahhud al-akhir. Na'am. والتكبير سوى تكبيرة الإحرام والتكبير sannan kuma yana daga cikin sunnoni na sallayin kabarbari, lokacin da mutum zai tafi ya ruku ya ce Allahu Akbar, lokacin da zai tafi sujada ya ce Allahu Akbar, lokacin da zai dago daga sujada ya ce Allahu Akbar, idan zai koma, idan zai miƙe, wannan dukkanin su sunna ne. Siwa takbiratul ihram, amma banda kabbaral harama, kabbaral harama ita mun ambata ta a rukuni, mun ambata ta a karatu na baya, tana ɗaya daga cikin rukunai na sallah, ita ba sunna bace. Tarkuha yuaddi ila budulani salati, barinta yana bayarwa zuwa ga bacewar sallah. Idan mutum ya barta sallar shi za ta lalace, saboda ya bar shine rukuni na farko bayan niyyar takbiratul ihram kenan, wanda kana barinta baka shiga sallah ba. Kuma kama yake alaihi salatu wassalam ya faɗa a nassin hadithi na Ali ibn Abi Talib wanda yana cikin sunan na Abi Dawud. Na'am. Wa hal kullu takbiratin aw al-jami'u qawlani, ce to hal kullu takbiratin sunnatun, wa hal kullu takbiratin shin ko wa takabbara sunna ce wanda take mai cin gashin kanta dukkan kabarbari, kullu takbirati kullu takbiratin sunnatun mustaqillah, ko wata kabbara sunna ce wanda take mai cin gashin kanta ba ta da alaka da ir wata, awil jami'u ko kuma a dukkanin su kabarbari na sallah, kama daga kabbarar da zaka tafi kai ruku har zuwa kabbarar da zaka dago daga sujada ta ƙarshe, ta raka'a ta ƙarshe wanda zaka yi zaman tahiyya, dukkanin su idan ka hada su zaka musu kullun goro ka doke su a matsayin sunna ce guda daya. Qawlani, an yi maganganu guda biyu, amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ko wata kabbara sunna ce wanda take mai cin gashin kanta, wata ba ta shafar wata. Idan ka bar kabarbari guda uku zaka yi sujada kabili saboda ka bar su, mun gane kenan ko? Akwai malaman da suke ganin cewa a dukkanin su idan ka hada su ne suke bada matsayin kabbara, suke bada matsayin sunna guda daya, daya biyu uku hudu biyar, dukkanin su a reshashshika ne, ba sa bada gindi guda sai lokacin da ya zamanto sun hadu duka, an gane ku, sai sun zamanto uwar yawa kenan. Amma daya ba ta bada matsayin sunna ce karan kanta. Ala kulli halin, wannan sabani ne na malamai wanda idan aka koma cikin littattafai wanda suke wasa'a a wannan bangaren, sai mutum ya zamanto ya korewa kanshi ishirwa ta bangaren abin da ya shafi kabbara guda ɗaya ita ce sunna, ko kuma dukkanin su idan aka hada su ne sunna. Na'am.
Waqtu lifa fi sami Allahu liman hamidahu wa rabbana wa lakal hamdu wa lafzu tashahhudi wa qila sunanu wa qila fadailun.
Waqtu lifa, to ayi sabani, malamai sun dada juna sani, fi sami Allahu liman hamida, cikin fadar sami Allahu liman hamida, lokacin da mutum yayi ruku'u idan zai dago daga ruku'u yace sami Allahu liman hamida, malamai sun yi sabani akai shin za a saka shi cikin sunnoni na sallah ko ka za a saka shi cikin mustahabbai na sallah. Waɗansu sun ce sunna ne, waɗansu sun ce mustahabbi ne. Wa rabbana wa lakal hamd, da kuma yin amfani da lafazin rabbana wa lakal hamd, rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu, kowanne daga cikin su ya tabbata a sunna ta maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To yin amfani da su, za a saka su cikin sunnoni ko za a saka su cikin mustahabbai, wannan shi ma an yi sabani. Wa lafzu tashahhudi, da kuma lafazin tahiya wanda muka karanta a baya, shin sunna ne zawa da wannan lafazin na tahiya ko kwa a'a mustahabbi ne ka yi amfani da wannan lafazi? Idan ka ɗauko tahiya ta Abdullahi ɗan Mas'ud ka yi amfani da ita, za a ce ka bar mustahabbi ko za a ce ka bar sunna? Idan ka ɗauko tahiya ta Abdullahi ɗan Abbas ka yi amfani da ita, za a ce ka bar mustahabbi ko ka bar sunna? Wannan shi ma malamai sun yi sabani. Faƙila waɗansu daga cikin malamai suka ce sunan, waɗannan sunnoni ne, waɗannan guda ukun kenan, da sami'a Allahu liman hamida, da rabbana wa lakal hamdu, da lafzu tashahhud, waɗannan dukkaninsu sunnoni ne kenan. A baya za a haɗa su. Wa ƙila fada'il, waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a ba za a saka su ba cikin sunnoni, ba su kai matsayin sunna ba, za a saka su ne cikin mustahabbai. An gane da kyau, za a saka su ne cikin mustahabbai. Su waɗannan guda uku akan su ne aka yi sabani akai, wato suna daga cikin guraren da malaman malikiya idan ka karanta wani littafin za ka ga wani ya ce sunna ne, wani ya ce mustahabbi ne, to anan kuma sai ya tamne maka su a guri ɗaya don ka san da cewa akwai sabani. Kada idan ka karanta littafin Ishmawi ya fitar maka da wani sakamako, idan ka karanta wani littafin na malikiya ka ce to gashi na a malikiya ma din ba su haɗu ba wajen abin da ya shafi waɗannan kalimat ne, don ka san cewa akwai lafuzza waɗanda malamai suka yi sabani akai a cikin malikiyar ɗin kanta.
Na'am. Wa fada'iluha raful yadaini ma al ihrami huwa mankibaihi wa hal ala sifati rahibi aw al nabidi awlani.
To shikenan. Wa fada'iluha, to kuma zai yi bayani akan abubuwan da suke mustahabbai ne, abubuwan da aka mustahabbanta aikata su. Yace mustahabbai na sallah akwai raful yadaini ma al ihram, wato ɗaga hannaye guda biyu lokacin da mutum zai yi kabbaral harama. Idan mutum zai yi kabbaral harama, to yana da akwai fuska guda uku wajen abin da ya shafi ɗaga hannaye, kuma kowanne ya tabbata cikin hadisi ingantacce tamkar rana lokacin azzuhur. Na farko, ma za ka iya yin amfani da ka ɗaga hannayen naka da farko, sannan kuma ka ce Allahu akbar, bayan ka yi haka ka aje su ka ce Allahu akbar. Wannan ya halitta kamar yadda hadithun Malik ibn al-Huwairith Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana cikin Sahih Muslim ya tabbatar. Yamma ya zamanto ka haɗa su da yin kabbara ɗin da ɗaga hannayen ka yi su a lokaci ɗaya. Wannan ya tabbata cikin hadithun Abdullahi ɗan Umar wanda yana cikin Bukhari yana cikin Muslim. Yamma ya zamanto sai da kai kabbaral bayan ka ce Allahu akbar, sannan kuma ka ɗaga hannayen. Wannan shi ma ya tabbata cikin hadithun Malik ibn al-Huwairith wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Ɗaya ne wanda ba muttafaq bane, hadisin da yake magana akan cewa sai da ya kabbara ya ɗaga hannunsa shine ba muttafaq ba, amma da wanda sai da ya ɗaga hannu ya kabbara da kuma za su yi kabbara tare, duka suna cikin Bukhari da Muslim. Wanda idan ka koma can za ka gani wanda a wannan gurin kana da kwai fuska guda uku, kuma kowace mutum ya yi amfani da ita ta tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, wanda ba wata matsala a kai. To wa hal ala sifatin rahibi awin nabid maulani, to kuma malamai sai suka yi sabani wajen ɗaga hannun, shin zai ɗaga su ne ala sifatin rahib akan sifa ta ar-rahib, wato shine wanda yake rahibi mai ibada, wanda yake tsoron haɗuwar shi da Allah subhanahu wa ta'ala, wanda zai zamanto ya ɗaga hannayen shi haka, gane koyi musu haka, to haka zai yi aw ala sifatin nabid, ko kuma akan sifa ta mai wurgi da abu lokacin shi haka, haka zai. Wannan daga kowane bai tabbata ba. kowane duka ba haka zai ba kamar yadda malamai suka fada da arrahib da annabi ba haka ake daga hannu ba lokacin da za a yi kabbara an gane ko kaulani ya ce an yi maganganu guda biyu waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa zai yi ala sifatin nabiz ne waɗansu suna ganin cewa zai yi ala sifati arrahib ala kulli halin dai wannan akwai maganganu akai wanda idan ku koma cikin littattafai za ku gani na'am
وهل الأفضل أقلهما تحت صدره أو إرسالهما قولان
شيكنا وهل الأفضل أقلهما تحت صدره أو إرسالهما شن أبن ديفي بايم متنياي تكبيرة الإحرام يي قبض يطول هننسا نداما أكن هننسا نهجم أكن إرجنسا يهكا أو إرسالهما ko kuma ya saka su yayi sadalu shi yafi wahal al-afdal aqduhuma tahta sadri wanda wannan shine ar-rajih inda al-jumhur kharij al-madhhab shine magana wanda take rajiha a wajen jumhurin malamai idan ka doka inda ba malaman malikiya ba jumhurin malamai sun tafi akan cewa ar-rajih shine yayi qabdu ko yayi wudu an gane ko wannan shine abin da yake rajihi wajen malamai irsalu ko shine sadal wannan shine al-mashhur fil madhhab magana wanda take mashhuriya wanda tafi gudana a bakin malaman malikiya a cikin mazhabar al-imam malik an gane ko to amma shi al-imam abdurrahman al-maliki Allah ta'ala jigansa da rama bai tsinkaye ba akan maganar da tafi karfin dalilai shi yasa bai tarjihi ba wanda wannan shine adalci idan kai karatu kai karatu kaga cewa kai baka da tarjihi baka da dalilan da za su sa kai tarjihi wannan bangaren ko wancan to sai ka kawo kaulani wannan ne idan kana karanta littafin mukhtasar da kai ta gani kuma kafin ka karanta shi a farkon muqaddima ya tattauna akan abubuwan da ya kamata ka kiyaye su lokacin da kake karanta littafin sa to shin abin da yafi shine ya kulla su a gargashin kirjinsa shine ya kabudu ko wudu aw irsalu kuma ko kuma ya sake su ya sadalu qaulani an yi maganganu guda biyu amma abin da yafi wajen jumhurin malamai ba malikiya ba jumhurin malamai shine dora hannu akan dora hannun dama akan hagun akan kirji wannan shi yafi sama da ya saka su to amma a cikin malaman mazhaba akwai wadanda suke ganin cewa abin da yafi shine ya sake su a malaman mazhabar malikiya kenan ana ba mas'ala bace wanda za a kai ruwa rana akan ta yin shi ba wajibi bane amma idan mutune ba za ka zarge shi ba an gane ko idan mutune ba za ka zarge shi ba saboda ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi tai sannan kuma ya tabbata da yawa daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam sun yi tai kuma ya tabbata a hadisai wadanda suke ingantattu ba wai hadisai wadanda suke rubabbu ba wanda yake tunanin cewa ba hadisin da ya inganta a wannan bangaren bai yi karatu bane shi yasa na'am
wa hal yarfa'uhuma inda
ruku'i shin wai zai daga hannayen nasa guda biyu lokacin da zai yi ruku'u idan zai sunkuya tafi ruku'u zai daga hannayensa guda biyu ko ku a'a ba zai daga hannayen nasa ba warrafi'i minhu haka nan kuma idan zai dago daga ruku'u ya tafi sujada idan ya dago zai daga hannayen nashi guda biyu ko ku a'a ba zai daga hannayen nashi guda biyu ba zai bar su khilafun an yi sabani akai hadithun abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda yana cikin bukhari da muslim ya tabbatar da cewa zai daga hannayensa guda biyu lokacin da zai tafi ruku'u da kuma lokacin da ya dago daga ruku'u na'am wannan shi ma yana daga cikin mustahabbi na sallah na'am
wa kamalu surati wa tadwilul qira'ati fi subhi waz-zuhri jiran ghayra shaqin
shikenan wa kamalu sura da kuma cikar sura ya zaman to mutun ya dauki sura wanda take madaidaiciya wanda bata huce aya 100 ba ya karanta ta dukkan ta gabaki daya wannan shi ma mustahabbi ne ya dauki sura yadda gurgura madaidaiciya gurgudan yanda zai iya karance ta kale ya dauko surar da ya san ta yi karhi shi a dauki gurin da ya iya karanta shi ba tare da an kai ruwa rana ba kuma zai iya karanta surar ba tare da ya sha wahala ba irin ya dauki ko irin su idh shamsu kuwirat irin su idan sama'un fadarat irin usulul mudaffifin kaibul mudaffifin tana da tsawo irin su idan sama'un shaqqat irin su wasama'i zatil buruj da sauransu wadannan surorin da ya na kasa kasa wanda idan ya dauka zai iya karance su ba tare da an kai ruwa rana ba tare da ana tankado shi ta can ba a tankado shi ta can wannan shi ma mustahabbi ne an gane da kyau amma inda a ce ya zamanto ya fifita ya zamanto yayi karatun shi ala tartib ya dako wannan sumuni ya karanta ya dako wancan sumuni ya karanta sawa'un ya kai sura guda ko bai kai sura ba wanda ya bar mustahabbi amma dai kam ya halitta yin haka nan din na'am wa tatwilul qira'ati fi subhi wa dhuhri qadaran ghayra shaqqin sannan kuma ana so limami mai ko mai sallah ya tsawaita karatu a cikin sallar as-subahi da kuma sallar az-zuhur amma gwalgwadan yanda ba zai takurawa mamunsa ba gwalgwadan yanda ba zai bukatar da mamun shi ba zuwa ga sifita daga cikin hayyacin su kada da an ce ma mustahabi ne tsawaita karatu a cikin sallar as-subahi wani ya zo shi ya bi dare ya maka allura kai kuma ka tashi da karfi ka zo ka sallar as-subahi ka fara karanta suratu maryama kace sai ka karance ta duka kace sai ka ji ka zo auta sama'u lahu rikiza sai ka ji wani su kuma sun yi rikize din tun kafin ka zo rikiza din kaga mutane da yawa suna tsoki ana cikin sallah aka fara tsoki ai kaga abin ya lalace an gane ku sai ka dauki gwalgwadan yanda a urf naku da kuma waɗanda zaka yi musulmanci akwai buƙatar idan zaka yi limanci ka kallaci jama'ar da zaka yi mata limanci idan ya zamanto unguwar da kake kai dattijawa tsahi wanda kafafuwansu sun kwan biyu sun fi yawa sama da yan bana bakwai wanda su za su iya tsayuwar minti 40 ba tare da sun gaji ba to sai ka fifita yin gajerun surori saboda waɗannan larurar ta su haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa kowa daga cikin ku idan zai yi limanci ya leƙa ya ga waɗanda suke sallah a bayan shi dan akwai masu rauni akwai yara kanana akwai masu raunin halitta akwai marar lafiya akwai kuma ma'abuta bukata to wannan wanda kowanne daga cikin su ba zai iya dadewa ba a tsaye to ya tsawaita gwargwadan yanda ba zai cutar da su ba kada ka ce to ai manzo Allah sallama a sallar as-subahi an rawaito ya karanta sura kaza an rawaito ya karanta sura kaza an rawaito ya karanta hal izu guda ya karanta a sallah guda ya karance suratul a'raf raka ta ida da ta biyu cikin salal bagarba ka zo ka ce kai ma da arafi za ka karanci ka mana wajen izu biyu da wani abu nan daga da arafi ga da'awi tab dogon izu ga qala mala'u dogon izu ga kuma wa idna sumuni hudu ba kada wanda in ka hada shi da alif lam mim sad zai iya baka sumuni hudu alif lam mim sad zuwa wa kam min qaraitin alaka na fajaha ba suna biya tana qailun za ka ga cewa aya guda uku ci shi kuma daga yas'alunaka anil anfal zuwa kama akhrajaka aya guda hudu ce tunda ita tana kwana akan kumsa ayar kama akhrajaka ayar wato ayar falanasalannal ladina ursila ilaihim wala nasalannal mursalin ita ce za ta kai ka kumsa a cikin suratul a'raf idan ka dauko karatu daga can kenan na'am
wa taqsiruha fil maghrib
wa tawassutuha fil asri wal isha'i wa taqsiruha fil maghrib sannan kuma wato yana daga cikin abubuwan da aka mustahabbanta aikata su shine gajarta karatu a cikin sallar magriba da zaman to mutun yayi amfani da surori waɗanda suke gajeru a cikin sallar magriba wanda shi ma mustahabbi ne an gane saboda an rawaito ma'aiki alaihi salatu wassalamu a magriba yayi sura wanda take mai tsawo ya karanta sura mai tsawo irin suratu dhur hadisi ne yana cikin bukhari wani kasan kuma yana cikin bukhari da muslim hadisi jubair ibn mut'im irin karanta suratul a'raf wannan ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya karanta cikin sallar magriba to amma gajerun sura shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fi yawaita karanta su a cikin salal magriba wanda da a ce kullum gajerun ake karantawa ba a taba karanta dogaye ba to wannan zai bayar da cewa sun fita daga mataki na mustahabi sun koma da sunna an gane ko to amma saboda an samu ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗansu rana ya karanta masu tsawo din ya dulla ala aljawaz kenan sai ya zamanto mustahabbi ne karanta gajerun surori an gane ko haka nan su ma wadancan masu tsawon an rawaito mai ce alaihi salatu wassalam ya karanta gajerun surori a cikin sallar asuba ya karanta falaki da nasi a sallar asuba ai falaki da nasi kuwa a raka'a ta farko falaki a raka'a ta biyu nasi hadithun Uqba dan Amir wanda yana cikin sunan na Abi Dawud ya tabbatar da haka mai ce alaihi salatu wassalam ya karanta manzon sallama ya karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha a raka'a ta farko ya karanta ta a raka'a ta biyu a sallar asuba duka a raka ta farkon da ta biyu duka ya karanta izazul wanda wannan kaga cewa izazul zilatil ardu zilzalaha raka aya 8 aya 9 ce wanda a sallar asubahi aya 9 zaka cewa da wuri za ka kare ta to ya an rawaito ya karanta to kenan zan tsawaye ta karatu irin yanda aka yi ta ganin manzala ya karanta su suratu shura irin ya karance sura kaza da sura kaza wannan sai a dauke shi a madayin mustahabi ne mun gane da kyau watawassuduha fil isha'i da kuma yin karatu a fil asri wal isha'i go da kuma yin amfani da surori wadanda suke tsakatsakiya su ba dogaye ba can su kuma ba gajeru ba kukuf fil asri cikin sallar la'asar wal isha'i da kuma sallar isha'i wato wannan shi ma mustahabi ne na'am wannan sai mu gaggauta
وتعلمون المؤتم والمنفرد سرا والإمام يؤمن يؤمن بالسرية ويقول إذا رفع رأسه من ركوعه سمع الله لمن حمده ولما أموم ربنا ولك الحمد والمنفرد يجمعهما
تشيكنا وتعلمون المؤتم والمنفرد أكلمكما مستهبين فدر آبين وديك كويك الإمامي da kuma wanda yake sallah shi kadai yace amin dukkaninsu zasu fada ne a asirce ba a bayyana ba wannan shine abin da yake cikin mazhabar al-Imam Malik amma ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadithu Abu Huraira mai ce alaihi salatu wassalam yana fadar amin kuma yana yin ta a bayyane wal imamu yu'minu al-imam yana cewa amin amma fi sirriya a cikin sallar da ake asir ta karatu cikin ta wa yaqulu idza rafa ra'sahu min ruku'ihi al-imam yana fada idan ya dago kansa daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamida wal ma'mum rabbana walakal hamd ma'mum shi kuma yana cewa rabbana walakal hamd wal munfarid yajma'uhuma ku
na'am
kana gani wal munfarid wa ta'minu wa ta'minu da gashi nan dai wal munfarid yajma'uhuma wanda yake sallah shi kadai shi kuma yana hada su zai ce sami Allahu liman hamida hu rabbana walakal hamd والتسبيح في الركوع والسجود da kuma yin tasbihi cikin ruku'u da sujada wannan dukkanin su wato mustahabi ne wal qunut da kuma yin al qunutu fi thaniyati subhi cikin raka'a ta biyu ta sallar asubahi sirran ita ma ayita asirce wa qabla al ruku'i kuma kafin a tafi ayi ruku'u afdalu shine yafi sama da ayita baya an dago daga ruku'u wa yukabbiru qa'iman min ithnatayn idha stawa qa'iman sannan kuma yana yin kabbara da'iman halin kasancewar shi yana tsaye min ithnatayn daga raka'o'i guda biyu da yayi yana yin wannan kabbara din idha stawa qa'iman idan ya daidaita tsaye ciccir wala basu bi du'ai babu laifi mai sallah ya addu'a fi jami'i hay'ati salati a cikin dukkanin wato sifofi na sallah illa fi ruku'i face dai a cikin ruku'u ne ba zai ba to wannan karatu yana da kai bayani to amma dai saboda lokaci ya tafi da mu kwana haka abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada akai abinda muka yi kusure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana wa bi hadha alqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.